hadir ka.
Shade of my.
da suke neman maza,
ranar jama'a sun suka ne.
Mata da suke neman mata,
ranar jama'a sun suka ne.
Ka kashe rai kuma ka sha jini.